a yau da gwamnatin jihar Borno Kofi Soba bugana Umar Azun ya zarci mahaifarsa da ke karamar hukumar MAFA na sake sabunta rajistan kadinsa na jam'iyyarsa ta APC sai dai bayan kammala wannan rajista ne a hanyar sanarwa zuwa birnin Maiduguri wasu daga cikin tawagarsa suka gamu da azari wanda har yasa sanadiyar mutuwar mutane uku wannan mutane dai da suke cikin wata mota kirar ce sun gamu da hatsari ne lokacin da tayar su guda ta kwabe kuma wasu da dinga murgimawa cikin daji har sanadiyar mutuwar mutane biyu take wanda garsani guda daya da ake zan cewa direban motar ne shi ma Allah ya karbi ransa na dai kasance cikin motar yan jaridu kuma muna cikin wannan tawaga wanda har ma muka ga lokacin da ake tsamo waɗannan mutane lokacin da motar nasu ta murgina daji amma yanayin yadda ake tsamo su
okay
wannan jihar Borno da ya kofe su bugana Umar Azum ya samu tawaga tsohon gwamna da Emma Gilson wake yadda na tarayya wadda dukkaninsu suka raka waɗannan gawa zuwa anguwar Bolunkutu gidan ɗaya daga cikinsu wadda kuma ke rike da sarautar gargajiya da ake kira mai Kanuribe Obarno wadda tuni aka yi jana'izansu Haruna Dauda biyu murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.